yankin kudancin jihar Kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hararan yan bindiga a jihar Kaduna duk ko da yake a yan kwanakin nan an dan samu sauki sai dai kuma kungiyar kristoci ta kasa Kano region jihar Kaduna ta ce sabon harin da aka kai yankin a jiya Ladi yayi muni matuka inji shugaban kungiyar rabaran Joseph John Hayab
tunjiya da dare an ci kuka ana kiraye domin an ce yan bindiga sun shiga kusan angwale uku a masarautar Kagoro to wannan yan bindiga sun shiga sun yi barna bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane kimanin 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da 70 in ka lura ma da yadda aka kashe mutane an kona su ne an kashe tsofaffi an kashe mata an kashe yara an kashe matasa to wani laifi an yi shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne an kace mata an kace yara wannan ma muke yare bunu ma shi yasa mun baya na damuwar mu domin shin muna da gwamnati idan muna da gwamnati menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a kullum idan an kace mutane ba abin da zamu gano ne sanawa ba an ga wa gwamna yayi juyayi da abin da ya faru shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta Allah wadai ko kuma ya san gwamnati tana da damuwa da abin da ya faru
yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga zirga ta sa'o'i 24 a kanan komai jama'a da kaura biyo bayan waɗannan harare sai dai duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin jihar Kaduna Malam Samuel Aluwan din da ya fitar da wannan sanarwa ya cira saboda bai amsa sakon da na tura mai ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa ko da ke dai kuma ya sha bayyana kokarin gwamnatin jihar Kaduna game da maganar tsaro
magana tsakani da Allah a matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar Kaduna ba amma idan muka dawo nan jihar Kaduna akwai yunkuri wanda jami'an tsaro da gwamnati suke na farko idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja akwai runduna ta shalkwatan tsaro gaba daya wanda aka musu lakabin Operation Thunderstrike in kuma ka je kudancin Kaduna akwai Operation Safe Haven akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama to amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a dafadin jihar Kaduna shi yasa muke kira da babban murya ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su dau mataki akan duk wannan abubuwan amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi wannan matsalar zai ci cinyewa
sai kuma duk da wannan bayani shugaban kungiyar kristocin ta jihar Kaduna rabaran Joseph John Hayab ya ce su kan ba su gamsu da kokarin gwamnatin ba
hakin gwamnati ne da kare dukiyoyi da rayukan jama'a amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take to idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su to wannan ji za mu ci gaba da jinela kenan har abada ana kashe mutane kamar dabbobi kira mu shine gwamnati ta falka daga bacci mun gaji da Allah wadai da take muna so mu ganta a aikace
a lokuta da dama dai gwamna Nasiru Ahmed Rufai jihar Kaduna ya sha zuwa fada shugaban sa idan an sami wata matsala ta tsaro da nufin neman dauki sai dai har yanzu matsalar ta tsaro bata kare ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.